yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. Mitoci 25, 31, 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani da Rauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Suna na Hauwa Sharif. A yau 30 ga watan Yuli na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai dora ne a jin ra'ayoyin matasa kan halin da suka tsinci kansu a ciki a yau. Da burinsu na shiga harkar siyasa su ma a dama da su a matsayinsu na matasa domin a samar da sauyi kuma su ma a ga kamun lodayensu. Akwai bayani akan yadda za a warware matsalolin ma'aurata a kotu ko kuma a wajen kotu cikin mutuntawa. Shirin na kuma ɗauke da hira da wasu baƙi da aka gayyato a cikin shirin. Muna kuma tafa da wani girkin mai ƙayatarwa a ɓangaren kwalama. Da haka sai a ƙara gyara zama a saurari shirin namu na yau. Haka yake masu sauraro ba tare da ɓata lokaci barin gajefe in barku da wakiliyarmu a Ghana Hawwa Abdulkarim inda ta ɗora da jin ra'ayin matasa. Hawwa'u gare ki.
Sayan shirin ya fara da jin ra'ayoyin matasa kamar yadda suka faɗi cewa lokaci ya kai da matasa su sunduma kansu a cikin siyasa dumu-dumu. Sannan mu karasa tattaunawar mu da babban lawyer nan akan bambancin auren gargajiya da yin rajistar aure a kotu kamar da muka yi muku alkawari a wancan satin. Sannan mu tattauna da jami'ar NCCE daga nan mu saurari wakan Arabi Zafoi da ban ciki mu karkashe shi da dafa tuwo da miyar ayoyo mai dauke da tarin lafiya a bangaren kwalama. Matasa na ganin lokaci ya kai da ya kamata a dama da su cikin dukkanin harkokin siyasa har ya kai lokacin da su ne za su jagoranci kasashensu. Ga dai bayani daga bakinsu.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Muhammad Ali, matashi a Ghana. Afrika duniya baki daya ya kai ya cancanci ya kamata mu matasa mu tashi mu karbi incin gari domin ka duba over the years na sufufin suke rike da garuka ka duba amma me suka kula ma duniya ko me suka kula ma matasan da ke tashi in ka duba kuma cikin statistics kana ga kamar matasa sun fi yawa amma ba aiki abubuwa bai tafiya kan da ya kamata. Yana mini kamar lokaci ya kai mu matasan don ya fi mu saya mu ma mu shiga siyasa ne ko ne mu shiga saboda mu yi makamu domin ka duba sofofin nan da suke rana muna basu san abin da ke damun mu kuma yanzu duniyar ma abin ya fara sakewa matasa mun fara dokan incin garuka. In ka duba garuka kaman Burkina Faso matashi ne shine president din garin yanzu. In ka duba Senegal matashi duba ma France ma da kansu duba president din France Macron sai yana mini kaman ya kai lokaci da yanzu matasa ya fi su saya saboda su suka san abin da ke damun su.
Sunana Hadiza Idi. Gaskiya ne lokaci yayi da matasa za su daga murya karara domin bayyana cewa su ma za su iya rike mulki saboda shekaru da yawa ana samun manyan mutane da ake ba su mulki kuma ba mu ga wani abin alkhairi abin alfahari da yake faruwa ba sai dai cin hanci zalunci da rashawa da dai abubuwan da bai kamata ba. So ni a gani na lokaci yayi da matasa kuma za su yi fadan mulki saboda abubuwa ya canza mu samu kwanciyar hankali.
Sunana Akil Muhammadu Ayatullah. Dole ne matasa saka mutun siyasa kuwa domin abin da nisa nake fada wanga ki duba bangaren French countries singa da kuku da aka yi na matasa suka karbi garin suke duban garin matasa suka karbi suke duban garin don dole ne yaci matasa mu saka mutun siyasa don abin da yasa kuma kana ga matashi an yi school an yi education sosai kuma ba manyan ba matasan anya su shigo gaba a zuwa yin siyasa kuma da yi manyan su ke da experience kuma ba experience ba kuma ankalin sabo fresh ankali zai zo zuwa sakin gari zuwa sakin Africa ni to me gaskiya da faji kowani matashi ya ce sa ka shiki siyasa kuma ba wai abi siyasa domin abi kudi ka san abin da yasa ka shiki siyasa
assalamu alaikum sunana Abubakar Fatima Zahra da farko dai na murna bayyana judina mu mata a cikin siyasa yana da muhimmanci sosai in terms of ciniki goyen bayan iyalai ta kudi kuma yana bara ya zama abin koyi ma mace ko na ce mata matasa kuma yana fara ba mu mafi girman ilimi zuwa ta wani matsayi yana bar muna sarin matsayin mu ta mu mata kuma yana bar muna ci mu burin mu kuma so far so good alhamdulillah kuma mu mata muna kokari karawa yadda kan wasu matan ta fannin wayannan abubuwan da na
assalamu alaikum sunana honorable muhammad mafuz bashir assembly member dake wakiltar unguwar gwamnati dake karkashin jagorancin okai queen of municipal assembly ya cancanta kuma dole ne mata sa su shiga cikin lamarin siyasa idan ka duba su tare daewa matasa sune kaso daewa dake cikin gari kuma dokokin da ake kafawa da shari'a da komai yana shafan matasa yafi kowa so daewa sai ka ji an ce wai matasa dai are the leaders of tomorrow to gaskiya ne matasa sune the leaders of tomorrow amma har in yau ma nasu ne to dole ne a ce kaman abin da ya shafe su tare da su ne za a zauna a kafa wannan doka kuma ta kaka za su iya samu wannan dama a zauna da su sai in su shiga cikin lamarin siyasa sun yanzu da muka samu kanmu cikin Ghana muna cikin shekarun zabe December 7 ne za a yi zabe kana ganin matasa daewa yanzu sun shigo cikin lamarin siyasa wannan na da kyau saboda matasa suke yawoce yawoce kuma suke mu'amala da junan su ne suka san ciwon junan su ne suka san ciwon kansu
to bayan bayanan matasan zamu saurari ci gaban tattaunawar mu da babban lawyer nan kuma lecture a jami'ar koyar da ilimin aikin jarida Zakariya Tanko Musa inda zamu dora daga inda muka tsaya a wancan satin lawyer dai yayi bayani akan bambancin auren kotu da auren gargajiya da ma auren musulmi da yadda kotu ke duban lamarin da irin hukuncin da kotu ke dauka akan lamarin auratayya yau ma zai ci gaba da bayanin sa inda yake cewa koda baka yi rajistar aurenka a kotu ba idan har ka kai karar an ci zarafinka ko sabanin haka a kotu to kotu za ta kwatar maka da hakinka
tambaya koda baka yi rajista a kotu ba
Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu koma ga Hawwa inda ta dora da ci gaban tattauna da barista Zakariya Tanko.
Ko ba kai register court ba, idan dai ka je kana da hujja, kana da hanya ka je wurin court ka ce ni da miji na muna nan ko ni da mata na muna nan ka irin halin da take mini, ka irin halin da nake ciki ina son court ya ja mini ya kwato mini hakina. Za a zo a ce a in kana son ka sake ta kaya ka sake ta, amma maimakon tana karkashinka tana gidanka hakinta ne ka bata abinci bata wurin kwana bata su kuma bai yi kace domin kai da ta kuna da fada sai ka bata wani abin da ka san wanga abin ganga ba abin da zai iya ya kai mata wani a cikin abinci bane saboda kila da da kuke da dadi kana bata maybe 50 cedis ko cedi 50 sai domin kai da ta kun samu wani rashin jin dadi sai ka zo ka bata wani cedi biyar wannan cedi biyarin kuma ba abin da zai iya ba wannan bai iya buya mata wani bukata duka wannan ana duba karfinka ne kai namijin da abin da kake yi ya cancanta kai mata kanan baka nan bane court ya ga maka sannan bancin wannan akwai kuma da kai ka kai kara wurin yan sanda kace ga abinda miji na yake miji shi wannan abinda masalan da ke cikin wannan ne idan ka kai kara ana kiran wani cikin Ghana an kasase da wani da su ana kiran su domestic violent unit suke duba sha'anin zaman mace da namiji ko sa'anin dai batun zaman gida domin yawancin lokaci ana duba cewa na kace domestic violent wato namiji da mace ne kawai amma ko kai ma kai da diyanka kuna gida baka bashi abinci ko yayi wani laifi kai mai wani irin mugun duka ka ji mai ciwo ko baka bashi sutura mai kyau baka ba su wurin kwana in wani ba ma yaron ba wani na unguwa ya gani ya je kai laifinka za a yi a kama so duka yana cikin batun domestic violence amma na shanin namiji da mace idan mace ne ko namiji ta kai kara za a kira ta a tambaye ta ya zama criminal offense ne a cikin dokan Ghana criminal offense ne za a iya kama ka an iya kuma kai ka gaban kotu kotu kuma ya fine ka guilty za a iya baka fine ko za ka yi kajisar
wasu sai ka ga sun ce kama ni da miji na
tare shekara biyu kenan muna daki ba kudin abinci ba komai ba kula da ni wannan maganan kanga yana nuna cewa zata yi ta kai karan shi wuri
biyu kara na farko zata yi ta kai kara wurin yan sanda wannan nan criminal offense ne za iya zuwa kama shi a hukunta shi sannan kuma zata yi ta je kotu ta je ta ce ga irin harakan a halin da nake ciki kotu dai iya zo ya bashi izini ya bashi umurni bayan an kira shi a domin baka iya kan yanke hukunci ba kaji
wancan bangaren ba
don shi za a kira shi ne shi ma a ji maganan bakin shi a ji maganan bakin ta court ya duba abin da ya cancanta in ya gane cewa namijin na cin zarafin mace ko mace ke cin zarafin mace wanda duka aka ga kamar shike da laifi za a bashi umurni a ce kai haka in bai yi haka nan ba bature ce is contempt of court kenan ya rena kotu kenan ya rena kotu kuma shi kuma wannan akwai jan kunnin da ake majan wannan kunni sannan kuma za ta yi ta je amma iri wadanga abubuwa zuka ko mace ne ko namiji ne idan ka samu kanka ko ki ka samu kanki cikin wannan hali ji bature ce basis ne da daka iya kaje ka ce saboda wanganin na son bar aure ka iya ka saya kan wannan ka bar aure kuma ko da ma kai auren gargajiya ne ko na musulunci ne idan ya zo shi cewa kaman tana bin kan hanyar gargajiya ko kana bin kan hanyar musulunci an kiya a ce wata lokaci sai kaga namiji ya ce shi bai yarda ya sake mace ba kuma gashi kuma yana nan yana cin ranta yana bata mata rai bai yi ma abin da ya kamata yi zaka yi ka je court ya fita kan wannan batun gargajiya ko kan batun addinin nan da court bai iya ya duba in lalle ya cancanta a ce ai wannan saki court zai ba da wannan divorce
to su kuma wasun da suke iya misali shine bai saki matan ba shine kuma bai aurenta misali
ya amma ya aureta matan shi ne
tana daki
suna daki ba dadi shine bai
duniya dai duka sun san kaman suna aure a hukumance a shari'ance akwai wani shari'a da zai iya gansu su magance ma wannan matsalan
shine cikin su kowanne cikin su duka dai iya tashi ya je gaban shari'a ya je ce ga hari halin da muke ciki muna so a kashe aure ana wannan ana ya sai akan wannan a kashe aure amma bancin wannan ba wanda saboda manya biyu ne suka zo suka hadu ba wanda ya masa musu don ba tilasta ma mutum aure a cikin kasan Ghana ba tilasta maka aure idan ana so ai maka aure ba ka amince da wannan auren ba ana tilasta maka in ka je wurin kasariya za a iya wanda ke tilasta maka nan an ya kama su aka kama su kuma an ya bar su sign bond cewa ba su yi maka wannan auren nan suka yi wannan allewan nan an kama su don shi ba a tilar samun mutum aure amma an kai yadda aka tilar samaka kaje ka yi ka shiga ciki kuma kaga kaman a auren ga da naje nayi ga har yanzu dai ni ba ni wani cikin wance hankali ce
wani irin matsaloli da ke cikin aure kotu ke iya tsayawa ta ce wannan auren ta yanke
farko idan ba auren gargajiya bane ana ya tsayawa cewa kaman wakilin mijinka ya je ya bi wani ko ya je ya kwana da wani namiji daban
waje nan
ha wannan ana sayawa kan wannan
araba
aure
in shari'a ke
cikin shari'a shine kuma da na biyu kuma shine unreasonable behavior kamar me shi yana nuna wani halin ba hankali bai doka a cikin zaman tarayyan fa sannan kuma desertion shine me shi ya barka kai tafiya ya barka kamar shekara biyu baka jin baton shi baka san da yake ba bai ci da ku bai kubi shekara biyu ya barka ana saya kan wannan ai wannan sannan kuma separation kuna nan dai amma kuna nan kowa na harakan shi dai ne kamar shekara
biyu kaman
amma a cikin shari'a kaman shekara biyu kuna nan ana nan dai gida amma kowa na harakan shi ba zaman namiji da mace ba ku samun jima'i ba ki dafa mai abinci bai ci abincinki kuna nan dai haka nan kaman cikin shekara biyu ana sayawa kan wannan kashe aure kuma idan kuna tare na yau fada gobe fada a kira ku a shirya ku shirya wan bai yi ayi ana zuwa court a ce yanzu ga fadan mun nan ba mu iya mu shirya we are not compact differences is irreconcilable ba mu iya mujara irin wadanga
matsaloli
kace da ce da muke ciki ana sayawa kan wannan araba wuri
to mun gode kwarai da gaske lawyer
to masu aro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a cikin shirin na yau da gobe yanzu ga Hawawa Abdulkarim da ci gaban shirin
yanzu sai kuma tattaunawa na gaba da bakuwar mu malama Samira ma'aikaciyar hukumar wayar da kan bil adama wato LCCE inda za ta nuna wa ƴan kasa damar da suke da ita karkashin demokradiya.
Assalamu alaikum Hajiya sunanki.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Samira Yahya Abdulrahman. Ni ma'aikata NCCE National Commission for Civic Education. Haka ce National Commission for Civic Education mu institution ne na government da aka kirkiro under 1992 constitution. Lokaci an san kaman Ghana she like mun zo from a lot of coup until 1992 citizens of Sokoto gaji da those coup and those regime. Suka ce no they have to change the constitution to samu one constitution da yanzu da zo under demokradiya. So every 4 years they should elect sabon shugaba. So lokaci aka gan why not kawo institution kaman NCC mutuna sa da al'umma batun rights responsibilities su kuma ya dai a safeguard the demokradiya na Ghana.
So wato kungiya ne dake wayar da kan mutane kan su san demokradiyan su da ka'idodin duk wani abin da ya shafi gwamnati da sauransu. So ainihin
kuma da su da kansu ɗan ƙasa. Because kowa na da rights ko kuma kowa na da responsibility mun an kana cikin kasa akwai abin da yafi government yayi maka kuma akwai abin da ke kuma kai makanka da dai kare kasa. So ba lalle shi abin da ke daka amfana akan government wannan an ce shi that's your rights by your responsibility ni yafi ke kuma kai as a kasa kasan kama gani kuma abin da nayi na kare makasa na.
So me ya kamata mutum yayi domin ya san rights shi a matsayin shi na kasa?
First of all abin da mu wanga constitution ko ya san kama constitution of Ghana ga shine the supreme law though mu san kama yanzu mutane da wani kuka kama constitution na yafi asaki kuna ce asaki amma do we even know the content of the constitution inda mun san constitution abin da ke cikin ma da ya even help mu more than the way we are though you know it's not perfect. Akwai wasu clauses that doesn't favor the citizen but there are main ones for instance the fundamental human rights under the constitution that every citizen has like the right for basic health care education as one and that ya fi amfana kowa kuma ka ci responsibility da me yafi ke kuma kai for instance tag ana adare wani ya saki bola ya ba adare. Is your responsibility as citizen to protect environment for the kake because one number of the kase ina this day
ya ce cutar da wani
that means ke kuma as a kasa ka fail kanka ka fail kasa
shine abin da ya kamata ka sani wayannan ababa kare kanka da kare mutanen da ke kusa da kai a matsayin ka na dan adam wani dama kake da shi kamata hukuma ya kare ka.
Okay muslima muka duba ba musamman hakkin mu akan majalisan muslim especially aka zo wurin MP yawanci su daga kamar MP shi yafi ya gina makaranta shi yafi yayi hanya ba musamman abin da yafi su yi because mostly musa fa maka zo wurin majalisa that's assembly not district assembly that's the parliament suna represent mu for to enact laws right so ya fi mu a kasa da kan da muzabi wanda muka san kamar me shi dai zo ya enact law the day amfanin mu as citizen not because you have a religious sentiment ko a ce ethnic sentiment ko a ce political sentiment
ko wato yana da wani alaka da addini ko gargajiya
kabila
ko kuma siyasa.
So because aka zo aka duba that's why under the bigger umbrella shine the member of parliament because they can't do it all una da MC municipal assembly and them they have the assemblyman aka zo the common fund itself in azua office of municipal assembly so ya fi musam menene function su what is their objective so me mostly na call in kasa kama ya fi mu kusa da assembly su more than even the one up there because school and development in our start from the assembly because of that I can say in that relates assembly ma do ki wanda ke nguwon ku wanda ya san masalolin ku da ku da ku ya a cikin tankaye ka buga kofin shi ka ce ni kamar ga abin da muke fuskanta Yesu su kuma su kai karin ku a bisa ya amma because assembly mostly they don't have any party colors attached to them so an arena functions but they have a bigger function in rule
kin yake bayyana muna functions guda biyu haka.
Okay, mostly aka zo an san kaman developments, they are development agents.
suke wato jakadun ci gaban unguwa
that's development agent and they have a common fund that through that common fund actually solve the issues of our society kagan da yafi kowa like musan muna engage su muna zuwa kusa da su mu ba su zama abokannin mu one issue ma ne fadi musu before ka ce kamar ka blame kamar ga muna kasan bu misalin
gwamnati ya kamata mafi yawanci mu muna zamne idan matsala ya shafe mu sheki ji gotan nan babban gotan dake kofan gidan mu nan mai gwamnati ya kamata ya zo yi muna to akai wai kamata ya zo yi wannan
da gata ina anda Minister Assembly, either MC, DC, or Metropolitans.
To do one issue, Gabon Gundumar Unguanka, she kid Al Hakin Gara Maka Gota, the TT. Da duk wani ake sa akwai fitilun unguwa fitilu wato light din da ke kewaye da unguwa duka su shugaban gundumomi suke da alhakin
suke zuwa meeting assembly meeting mostly ma da akwai a term that community ya fi su meet the assembly aka meet the assembly so da enumerate problems the assembly ke fuskanta to su kuma suna meet with the leaders the government leaders so that's for the issues so aka for the issue then the parliament will sit on the issues approve kama in road construction approve and kama okay this one amba wanga contractor ko da wanga amma komi na fara from the assembly before you came wanga so even the fund mana sa hannu municipal
hatta kudin da za a yi wannan ayyukan duka ana sa hannu
ba assembly man ba MC
assembly man
ki vote but the MC is the head of the assembly
okay.
Yes
okay wato su assembly ma muna kiran su an sun ce masu wakilan unguwanni shugaban unguwa da sauransu su za su kai karar mu wurin shugaban gundumomin wannan yankin sannan su kuma su kai karar zuwa wurin gwamnati ko kuma gidan majalisa ko ba haka ba sannan daga wurin ya shiga fadar gwamnatin da kansa yanda za a yi a magance mu na musamman
to malama Samira jami'ar NCCE National Commission for Civic Education mun gode kwarai da gaske da wannan bayanin yanzu kuma sai bangaren nishadi mu saurari wakan Arabi Zaboy daban kike kan kai sai zamu shiga madafa ko yau wani kwalamar za a dafa mana
okay ina tare da Hajiya Hannatu Mahmud
so yau mun kawo ta cikin shirin nan na kwalamar
Hajiya Hannatu wani abinci zaki ma masu sauraron mu yau
to yau dai miyar ayoyo da tuwo amma ayoyon ga ba regular ones da muke ci da stew ba ayoyo bukari mu
ba irin ayoyin da aka saba ji bane to ina sauraron ki
one day it's healthier version because oil is there ba saba sa ka samu kifin ka kamar tilapia haka in ka samu tilapia
kifi tilapia kawai za a yi da shi
use kuma salmon.
Who won eating kishi?
My majority salmon ko salmon she no ni makisa a chimbiunka yenka kai wanke chiki ka gyara. Kun ana so kishi nka ya kyau ka wanke da lemon yami ko vinegar. Ka sa lemon ka wanke yana ci da karmin duka da wadan su jini da ya saura jikin kishi. Ka samu ginger onion garlic blend kama we need ka aje. Ta aje ka sa muka ka kawo kifin ka ka wanke da lemon yami ka shashare da tissue ka aje ka samu garlic ginger onion ka blend ka juye kan kifin ka sa mai magi da gishiri she ka mix she ka aje
wato ka caccha kuda kifin da wannan kayan citta da garlic din da ka abin nan ka caccha kuda kifin sai ka aje gefe
saboda ya shiga cikin kifin she ka doki tukunyan ka kana da kifi bushashe da ake ce herring ka cire herring din ka ka gyara ka sa cikin silver ka doki ganda ka wanke ka yanyanka ka zuba miyan gade ba son shi da nama so da yawa kana da kaguwa ka wanke kaguwan ka wanke snail sun ka ka wanke shi da kyau ka zuba ka yayyanka albasa kanana ka zuba mai kishiri dai dan ka dan in ya toko tafasa ka doki tankwa green pepper da albasa shi kuma ka blend wanga ya doko tafasa kan wuta she ka juye tankwan ka da albasa ya doko tafasa she kifin ka
ka ajiye can gefe shi wanda ka hada da su citta da wani
she ka juye ciki amma ka kai saudin motawa kar kifi ya fafa she ciki ka duba ka sa mai ka kara mai magi she magi ta zama biyu ka girgiza
ka kacha
kifi bayan haka in kifi ya nuna da komi she ka kashe she ka kawo ayoyinka ka gyara ka wanke ka yanyanka ayoyin ka doki sabon tukunya ka zuba
ayoyin
wuta ka zuba ruwan ka dai dan ka dan kar ayoyin yayi ruwa mind you muna da steam kifi da muka steam saboda akwai ruwa jiki ka sa mai ruwa dai dan ka
okay saboda akwai ruwa cikin kifin da ka muka aka girka aka aje gefen nan shi ayoyin a sa mai ruwa
dan saboda mu same shi da
yauki
muka sa ganyen mu she mu sa kanwa kanwa dai ba ganyen ya yauki sai saurin nuna ku duba ya dafu sosai kin ga in kika taba kin ga ganyen yayi taushi kuma ruwan yayi yauki muka kai nan ga ganyen kin yake raba shi biyu ki blend rabi ka dan ba ki blend yayi
shi irin shi in za a blend ana dannawa daya
daya shikenan amma kin raba shi biyu sa kin same shi ga ganyen kuma kin samu she ki gama biyun duka ki juye cikin protein ki da kika steam
kifi da
kifi kika
karkatin nan duka da kika
kin kare she ki girka tuwon ki
a shi in ka juye ayoyin cikin wannan kifin minti nawa zai yi kan wuta
oh mu doke shi wani 2 minutes yayi saboda kifin ki da karkate da komi ya tun nuna kuma ayoyin ki ya dan man wuta flavors ya build up shi kenan it's a healthier version of ayoyin abinci ne da zaki ki ci kowane lokaci kike ci da banku ne da tuwo ne da dakunu gari ma kika yi tsaye ba kiyan kici idoki mun kare da miyan kina kika aje da mu ito normally tuwon gari I have a different version of tukashi da yake ba kin save time kuma ba yanzu da ki kare kina wanke kan stove saboda gari ya zuba ba in kika gika ruwan ki cikin tukunya ya doko tafasa kin tuwon dama garin masaran ki sai ki sa ki talgi kan talgin yayi kauri kai yayi ruwa ya dai yanda ya kamata she ki doki anan ga muna sa konkonte garin da rogo saboda yana ban tuwo yayi laushi
yayi
danko isa bayan talgin ki ya doko tafasa ki dibi garin fasaran ki ki dibi konkonte ki zuba ruwa ki dama yanda da ki talgi she talgin ki ga
wato bayan kin
talgi yana kan wuta she ki dama garin konkonte da garin
cikin kuma ruwa
cikin ruwa kai yayi ruwa kwarai sai ki doko abu ki dibi talgi ka danki aje ki doko muciyanki ki doko wanda
da shi gari da konkonte kika dama daga baya
sannan sai ki juye cikin talgi ki mota tuwon ki ya
ina so fanci wani abu nan wannan tuwon wato idan ka yi ka ruwa sai ka dama gari kai talgi
kaka bari yayi kauri kaka bari yayi ruwa sai ko kuma ka dama gari idan baka son kunkunti kai ka dama gari idan kuma kana son kunkuntin sai ka gama da gari da kunkuntin kuma dama idan zaka juye cikin talgin ka da yake tafasa sai ka rage talgin sannan ka juye garin da ka kuma dama na bin kana musa idan ka musa ka kare sai ka dauko rabin talgin ka kara ka musa tuwo
kenan mu ce da ki ci tuwon ga darala ya kamata ki bar yayi taushi ke san garin masara yana da iya yana ajiye kafin gida yayi karfi idan dai kika sa kika tuka ki bai dai yayi taushi yanda yake kike so shi tuwon ki ya nuna ba fasa gari ba shadi to kike nan rayuwa ya zo a sauki sai ka koyi kai kuma kai ya kai
kuma saro baki dai kuma anan zamu nade ta bar mai shirin namu na wannan lokaci a madadin Hawawu Abdulkarim da dukkan wadanda aka ji muryoyin su a cikin shirin sai shi wannan nan dudu da ta hada mana shirin a washe rubutu sallama daga nan washe rubutu sai an ji mu